This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkanmu da wannan la'asariya da fatan kuna lafiya. Sunana Muhammad Hafiz Baballe tare nake da Sarkil Hashim Gumel. Asara abokan aiki muke farin cikin kasancewa tare da ku a daidai wannan lokaci. Yau Asabar 17 ga watan Fabrairu na shekarar 2024. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, ga Sarkil da kanin labarai.
To Hafiz, sojojin Ukraine sun ce suna janyewa daga birnin Adivka da ke kudu maso gabashin kasar yayin da Rasha ke ci gaba da ruwan bamawumai. Sama da mutane 100 aka tsare a duk fadin kasar Rasha bayan da suka yi yunkurin aje furanni a wurin bikin karrama jagoran yan adawa Alexei Navalny. Daga nan za a ji cewa shugabannin kasashen Afirka sun bude wani taro na kwanaki biyu a yau Asabar, yayin da nahiyar ke kuka da juyin mulkin rinjimu da rikicin siyasa da kuma zaman dardar a yankin.
Kanin labaran duniyar kenan. A cikin shirin za ku ji tsokacin masana harkokin siyasa kan hukuncin da kotu ta yanke game da zaben kasar Senegal. Sannan za ku ji abubuwan da ke haddasa karuwar rashin aikin yi a nahiyar Afirka. Bayan nan muna tafa da shirin a dawo lafiya da Babu Yakubu Makeri zai gabatar. To amma fa sai mun fara da shan labaran duniya tukunna.
To jama'a assalamu alaikum, da fatan an yi lafiya ga labaran duniya. Sojojin Ukraine sun ce suna janyewa daga birnin Adivka da ke kudu maso gabashin kasar yayin da Rasha ke ruwan bamawumai, inda ta kara da cewa matakin bai bayar da wata nasara ga Rasha ba. Babban kwamandan Ukraine Alexandra Srinki ya wallafa a shafin Facebook cewa an tura sojojin ne don gujewa kewayewa da kuma kiyaye rayukan lafiyar ma'aikatan. Olaski Tarnaski, kwamandan sashen kudu maso gabashin Ukraine, ya rubuta akan Telegram cewa a cikin yanayi mai wuyar gaske, lokacin rugujewa komai da tarin bulo na fashe da saka wato katangar fifikon mu shine rayukan sojojinmu, ya ce sassan Ukraine sun ja da baya da kansu ba asara bane. Tarnaski ya bayyana bangaren Adivka a matsayin mafi tsanani a dukkan tungayen, wanda ya kai kimanin kilomita 100,000. Sama da mutane 100 aka tsare a duk fadin kasar Rasha bayan da suka yi yunkurin aje furanni a wurin bikin karrama jagoran yan adawa Alexei Navalny, a cewar wani rahoton kamfanin dillancin labarai na Associated Press yau Asabar. Karkashin kulawar yan sanda daga baya, ma'aikata sun cire furanni na tunawa da jagoran, in ji kamfanin dillancin labaran. Wata kungiyar kare haƙƙin dan adam ta kasar Rasha, OVD Info, ta faɗi cikin wata sanarwa ta fitar an mai da Navalny zuwa ɗaya daga cikin manyan gidajen yara na Rasha mafi tsanani. Sanarwa ta ce a cikin watanni 37 da ya yi a tsare, Navalny ya shafa kwanaki 296 a gidan yara mafi azabtarwa. A cikin irin wannan yanayi, babu buƙatar guba ko kisa ta hanyar tashin hankali, dole ne kawai a jira. Shugaban Amurka Joe Biden ya mayar da martani a ranar Juma'a ga labarin mutuwar Navalny, inda ya zargi shugaban Rasha Vladimir Putin kai tsaye tare da yin amfani da mutuwar wajen tsawatar da majalisar wakilan Amurka da ci gaba da bada tallafi ga Ukraine. Rundunar sojan Isra'ila ta faɗi yau Asabar cewa dakarunta sun kama sama da mutane 100 da ake zargi da aikata ta'addanci a asibitin Nasser da ke Khan Yunis. Rundunar tsaron ta Isra'ila ta ce an kashe mutane da dama a binciken da ake yi a asibitin. Rundunar ta IDF ta kuma musanta zargin cewa sojojinta sun kai hari kan janareton asibitin. Rahotanni sun bayyana cewa sojojin ƙasar Isra'ila sun kai hari kan injinan janareta kuma gazawan na'urorin ya yi sanadiyar mutuwar mutane a asibitin. Ma'aikatar lafiya ta Gaza ta ce kusan mutane 29,000 a kasarin Sibirin, wato mata da ƙananan yara, sun mutu can bayan da Isra'ila ta kaddamar da yaƙi akan Hamas, bayan harin da Hamas ta kai a Isra'ila ranar 7 ga watan Oktoba, inda aka yi garkuwa da mutane kusan 250 tare da kashe 1,200.
To nan ba da jimawa Sarfilu zai kawo mana a ƙarshen labaran duniyar, amma kafin nan bari mu buɗe taskar rahotanninmu. Zaben kasar Senegal da aka shirya yi a ranar 25 ga watan Fabrairu, wanda shugaba Macky Sall ya dage ba zato ba tsammani, za a iya gudanar da shi kamar yadda aka tsara tun farko. Wannan na zuwa ne bayan da mun sauko lin kundin tsarin mulkin kasar da mutum ranar Alhamis ta yanke hukuncin cewa dage zaben ya saba kundin tsarin mulkin Senegal. Yankirin zaben ba zato ba tsammani ya haifar da zanga-zanga da kuma yin Allah wadai daga kasashen duniya. Mai shari'a kan harkokin siyasa Ibrahima Khan ya shaidawa abokin aikinmu James Booth cewa ‘yan Senegal na kallon hukuncin da majalisar tsarin mulkin kasar ta yanke a matsayin wata shaida ta karfafa demokuraɗiyyar kasar su.
This afternoon, the Constitutional Council decided to abrogate.
Da yammacin ranar Alhamis ne, majalisar kolin dokokin kasar Senegal ya fitali da dokar shugaba Macky Sall ya yi dogaro da ita wajen jinkirta babban zaben kasar. Sannan kuma kotun kasar ta ayyana dokar da yi wa dokar kasar karen tsaye, abin da ke nufin cewa za a gudanar da zaben kamar yadda aka tsara. Kana wa'adin mulkin shugaban zai kare a ranar 4 ga watan Afrilu.
And that the president term will end on 2nd of April.
That's exactly what I was going to ask.
To tambaya anan ita ce yanzu me ake ciki? Kowa ya shirye yin zabe kenan?
Yes, but I think if the constitutional court was
really sai dai kuma kotun ta fahimci cewa ba zai yi a gudanar da zaben a ranar 25 ga watan Fabrairu ba kamar yadda aka tsara. A wani sakin layi daga cikin hukuncin ta kan dokar ta bayyana cewa ya gudanar da zaben a lokacin da aka tsara ba tun farko a ranar 25 ga watan Fabrairu da muke ciki, inda ta ce ta san da cewa ke yi matukar wuya iya gudanar da zaben a kan lokacin ba, saboda haka ta buƙaci hukumar da ke da alhakin shirya zaɓe a ƙasar ta sake saka ranar da za a gudanar da zaben. Matakin jinkirta babban zaben kasar da ya babbaye da kura sakamakon zanga-zangar da ta ɓarke a kasar da yi wa dokar kasar karen tsaye. Sannan sun buƙaci hukumar da ke shirya zaben ta gabatar da ranar da za ta gudanar da zaben da majalisar kolin ta amince da sabuwar ranar zaben. Saboda haka babu mamaki zaben zai gudana tsakanin ƙarshen watan Maris ko kuma farkon watan Afrilu, domin ba a kimtsa abubuwan da ya dace a yi zaben a watan Fabrairu ba. Sannan wani abu mai matukar muhimmanci shine suna yin 'yan takarar da majalisar ta amince da su ne tun farko za su kara a zaben.
Election are the only people who will be participating in the election.
In the meantime, we know that President Macky Sall.
Mun san cewa shugaba Macky Sall zai kammala wa'adinsa a watan Afrilu. Kana nufin cewa zaben zai gudana kafin karshen wa'adin shugaba Macky Sall kenan?
Well, I don't know which date will finally be.
Gaskiya ba ni da masaniya a game da sabuwar ranar da za a yi zaben, amma dokar kasar ta yi tanadin cewa idan wa'adin Macky Sall ya kare a ranar 2 ga watan Afrilu, nan take kakakin majalisar kasar ne zai karbi ragaban mulki na tsawon lokacin da ba zai zarta kwanaki 90 ba. To amma bisa dukkan alamu ba shugaba Macky Sall ne zai mika ragaban mulki ga zababban shugaban kasar ba.
Macky Sall is not the one who will be handing over the power to the next president of the republic.
What is the reaction?
To menene ra'ayin mutane a game da wannan yanayi a Dakar?
It's just a relief for all of us because
mutane suna farin ciki. Abin farin ciki ne, domin hakan na nufin cewa 'yan Senegal sun tabbatar da za a yi zaɓe. Sannan kuma yana nuni cewa 'yan Senegal sun kare martabar dokokin kasar su. Sannan yana nufin cewa tsarin demokuraɗiyyar yana aiki ga galibin al'ummar Senegal, kuma wannan shine abu mafi muhimmanci.
And that for the majority of Senegalese is the most important thing.
Mai sharhi kan harkokin siyasa Ibrahim Ken kenan a hirarsa da James Booth. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa da muryar Amurka. Yanzu kuma ga ƙarshen labaran duniyar.
Shugabannin kasashen Afirka sun buɗe wani taro na kwanaki biyu a yau Asabar, yayin da nahiyar ke koka da juyin mulki da rigingimu da rikicin siyasa da kuma zaman ɗarɗar a yankin. Gabanin taron da za a yi Addis Ababa babban birnin ƙasar Habasha, shugaban hukumar tarayyar Afirka Musa Faki Muhammad ya yi tsokaci kan tashe-tashen hankulan da ke addaba ƙasashen da dama na Afirka da sauran ƙasashen duniya. Sudan na cikin rikici, inji Faki, yayin da yake bayyana barazanar 'yan ta'adda a Somalia. Rikici mara ƙarewa a gabashin Jamhuriyar Demokuraɗiyyar Congo da haɗarin ta'addanci a yankin Sahel da kuma rashin zaman lafiya a Libya. Sake dawo da juyin mulki, soji da tashin hankali kafin zabe da bayan zabe da rikicin jin kai da ke da nasaba da yaki ko kuma illar sauyin yanayi duk wani abu ne matakar damuwa a gare mu kamar yadda ya shaida wa ministocin harkokin wajen Afirka a ranar Laraba. Mataimakiyar shugaban Amurka Kamala Harris na halarci taron tsaro a Munich inda take tabbatarwa kawayen Amurka cewa har yanzu ana iya dogaro da Amurka. Yana da matukar amfani ga al'ummar Amurka, Amurka ta ci gaba da aikin da tana yi na shugabancin duniya, inji ta a ranar Juma'a a Munich. A gajeren jawabinta a ranar Juma'a, Harris ta sanar da labarin mutuwar jagoran 'yan adawa na Rasha Alexei Navalny, inda ta kira shi wani karin alamar rashin tausayi na shugaban Rasha Vladimir Putin. Ziyar Harris na zuwa taron tsaro na shekara-shekara na zuwa ne a daidai lokacin da ake nuna shakku kan rawar da Amurka ke takawa a duniya a daidai lokacin da Amurka ke fuskantar zabe, kuma ɗaya daga cikin 'yan takara tsohon shugaban ƙasar Donald Trump ya nuna cewa zai ƙarfafa wa Rasha gwiwa wajen kai hari kan mambobin ƙungiyar tsaro ta NATO da ke alaƙa da ƙungiyar waɗanda suka gaza biyan kuɗaɗen tsaronsu na ƙungiyar. Daga ƙarshe, a wani dandali da ke kusa da tsakiyar birnin Algiers, 'yan kasuwar canji na ɗauke da kuɗin euro da fam da daloli, da fatan za su musanya su ga waɗanda ke cikin damuwa game da faɗuwar darajar dinar na Algeria. Wannan kasuwa ta bayan fage ta canjin kuɗaɗen waje na daga cikin alamomin taɓarɓarewar tattalin arziki a ƙasar Algeria da ke fuskanta. Ƙasar ba ta san barin farashin canji daidaita sosai. Ta tabbatar da cewa ba za ta iya iyakance buƙatu tsakanin jama'a ba, yayin da ƙwarin gwiwa kan kuɗin dinar ya ragu. Faɗuwar darajar kuɗin na nuni da yadda al'umma Aljeriya ke gaza sayan komai na amfanin yau da kullum, yayin da gwamnati ta maida hankali kan wasu abubuwan da suka sa a gaba. A ƙasar da ke arewacin Afirka, mai arzikin man fetur, ana raɗaɗin 'yan kasuwa na zubar da kadadarorinsu da kuma yin sama da fa'i da kuɗin euro a kasuwar 'yan canji don kada dukiyarsu ta makare ko ta ragu. Jama'a masu tsakan tsakacin ra'ayi su ma suna dogara da euro da daruli don siyan abubuwa da suka ƙare kamar magani da wasu kayayyakin mota ko kuma wasu nau'in abinci.
Sarfilu Hashim Gumal ke ne ya karanto mana labaran duniya daga sashen Hausa da muryar Amurka. Madalla. Alƙalman ƙungiyar Statista sun nuna cewa a bana ana saran ma'aunin matsalar rashin aikin yi a nahiyar Afirka zai karu zuwa kashi 7 cikin 100, kuma ƙasar Afirka ta Kudu ce za ta kasance kan gaba a yawan marasa aikin yi, inda nata ma'aunin zai kai kashi 30 cikin 100. Mun tattauna da Abubakar Muhammad Kantoma, mai sharhi a kan al'amura a Najeriya a game da wannan matsala, inda ya fara da yin bayani kan dalilan da suke faruwa.
To gaskiya matsalar da ke kawo waɗannan abubuwan ya fara daga yawan mutane haifu da ake yi ba tsari, so mutane sun yawa, sannan kuma rashin ingantaccen ilimi, sannan kuma da rashin tsari na koyowa mutane ayyukan hannu a yadda za su iya tsayawa da kansu, sannan kuma rashin yanayi, hukumomi sun kasa ba da yanayi mai kyau da mutane za su iya yin ayyukansu ko ƙirƙiro ayyukansu. So waɗannan abubuwan suna cikin manyan dalilai da suka kawo waɗannan matsalolin.
Waɗannan matakai ne suka kamata ƙasashen Afirka su ɗauka don magance matsalar rashin aikin yi.
Farko, a wayar ma mutane da kai cewa yawan haihuwa ba abu ne mai kawo ci gaba ba in babu tanadin da ya kamata, in babu tanadin da aka yi ma waɗanda za a haifa. A rage waɗannan haife-haifen diwa yadda za a iya samu, sannan a kawo ilimi ingantacce wanda zai tafi da bukatun ma'aikata. Ba a sa mutane su je su yi ta karatu, ka ga mutum ya tafi ya yi Hausa ko ya yi political science, ko wanda kuma in ya fito ba shi da aikin da zai yi, babu wasu hukumomi da ke neman shi aiki. Ya kamata duk tsarin da za a yi na karatu ya kasance gwamnatoci sun mai da hankali ga ilmomi na zamani, irin waɗannan nau'in da ma ba sai ka je office ka zauna ba, irin kamar harkan nan na IT wanda mutane da a gida ma suke aiki suna samun albashi suna samun kuɗaɗɗakin su to ya kamata gwamnatoci su fito da irin waɗannan tsare-tsare sannan na biyu a koya ma mutane sana'o'i kuma na zamani ba wai sana'o'i kuma koda sana'o'in mu ne na da a inganta su yadda duniya za ta so su kamar harkan fata irin a sayar da za a irin takalma da hannu irin kamar harkan saka irin rigunan mu yanzu akwai riga da ake saka da hannu a nan kasar nan da zaka ji miliyoyi take ma ya kamata a ce an kirkiro da wannan an inganta mutane masu digiri ba su je su koyi wannan sana'o'in na hannu ba wani abu da ya kamata a yi yanzu banda wannan sannan kuma a yi kokarin nisantar da mutane daga ayyukan karfi ko noman da ake ya kamata a maida shi na zamani za a waye gari mutum ko yayi digiri zai iya zuwa ya koyi aikin tractor ko aikin harvester ko aikin kayan dai zamani na noma ya kamata a ce an ka fito da irin waɗannan hanyoyin an ka inganta ilimin malumomi sun ka tai daidai da bukatu na ma'aikatan ne za a samu ayyukai
ta waɗanne hanyoyi ne matasa a Afrika za su iya kasancewa ma su dogara da kai
eto ni shawarar da zan bayar ga matasan mu na Afrika shine su gano cewa ba a fi mu da komai ba in ma karatun zaka je kai karatu ka san don me zaka yi karatun ba wai don ka yi karatu ka da kuma ka roki wani ya doke ka aiki ba kamata ya kuma yi da hankali wurin samun ayyuka da kuke yi na hannu sana'o'i sun fi dubu ana iya koya kuma a yi kuma a samu abin da ake so ba wai shi aikin yi ba anan ne sai ka zauna wani wuri na biyan ka albashi ba a ko kai kana iya yin abin da zai dauke ma lalurorinka to ka zama kai ma'aikaci to kuma muna da su diwa kuma yanzu na zamani na zuwa irin gashi nan kana ganin ayyuka fanni-fanni na irin kamar yanzu zaka ga abubuwa sun ci an ci gaba irin harkan POP harkan tiles harkan solar harkan mobile irin gyaran waya da irin wayannan abubuwa ya kamata mutum ya zancewa ya kauce ma kai neman aiki na office ya dawo ya shiga gona ga gona nan tana iya dauka kowa kuma da zamani ba irin da ba nikan shawara da nake gani a kafa fitar
mai sharhi a kan al'amura a Najeriya Abubakar Muhammad Kantoma kenan a hirarsa da muryar Amurka wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC a kan bintoci 1625 da kuma 31 a jamhuriyar Nijar kuma za a iya samun matashar mu ta BOA Africa akan mita 102 zangon 102 zangon FM haka kuma a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukan mu na internet a boahausa.com ko kuma sashin hausa.com yanzu kuma ga shirin mu na gaba
matafiya a dawo lafiya jama'a barkamu da sake saduwa da ku a cikin sabon shirin mu na dawo lafiya baba ya kuma kirin ne daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku a daidai wannan lokacin a yau shirin zai ci gaba da tattaunawa ne da Muhammad Hashim Sidi Madani mataimakin jami'in shirya ayyuka ga hukumar Rosati ta Ghana a jihar Arewa maso yamma wanda a makon da ya gabata yake mana bayani akan manyan ayyuka da hukumar Rosati za ta yi domin rage yawan hatsarin ababen hawa a Ghana ga ta yi bayanin nashi
menene manyan ayyuka da hukumar Rosati ta kasar Ghana ta sa a gaba musamman ganin wannan shekara ta zama shekarar zabe za a samu yawan zirga-zirgan ababen hawa saboda masu harkokin siyasa ana kai komo a jihohi daban-daban na kasar nan
gaskiya ne na daga cikin ababen da musamman da muka dauki za mu yi aiki da shi na farko muna da wani flagship program da muke yi wanda da aka zo aka kirkiro ta wato kamar shekara uku kenan mun fara ta shekara 2021 wanda idan mun duba tun wannan lokacin da aka fara an samu ragowa cikin al'adura ko asarin da ke faruwa duka gaba daya idan mun duba shekara 2021 da shekara 2022 mun samu ragowa da yadda kuma muka yi ta shekara 2022 da na uku don samu ragowa ina fatan kuma cikin wannan shekara a samu ragowa da yawa ko kuma ka samu hasari wanda akan muke da to amma da yake ba shi ne ake tafiya da shi ko ba shi ake aiki da shi babu yara kuna da roƙo Allah Allah ya kare mu duka gaba ɗayan mu to azai shi wannan flagship program mun ba sa suna wai stay alive wato za mu ce ka zauna lafiya kenan ko kuwa ka sauka lafiya
ka kasance a raye na'am
ka kasance a raye to wannan stay alive program yadda kuka saba kowane lokaci kuna fita kashoshi muna yi ma drivers kashedi muna yi ma passengers da siya yadda ya kamata ka kasance idan kana cikin mota duty sai ka koko ababen da ya kamata ka yi a matsayin ka da passenger idan kana cikin mota haka zalika ababen da ya kamata ka yi a matsayin ka da driver sannan muna shiga schools kowa wanda dai makarantu duka gaba ɗayan su domin kowa yana amfani da hanya muna da mai tafiya muna da wanda ke cikin mota mai tuki dan mai tuka babur wato motorbike kenan dukansu muna yi kowa da shiga muna zuwa church muna zuwa masallatayya ko ina muna shiga domin kowa yana amfani da hanya wanda muna yi mutane gargadi sannan wannan shekara ne mun kirkiro ababa da yawa farko muna da program da wanda cikin wannan shekara zai fara yaki wanda muke mata suna da cewa traffic tech wanda mu da Ghana Police Service ke tarayya a cikin wannan aiki muke wannan aiki za ka ga a cikin wancan shekara ko wancan shekara biyu idan mun duba kan titunan mu an ajiye wasu cameras cameras don wanda yanzu wannan cameras shi zai yi aiki a cikin kasan Bugana idan ka yi gudu ya kai tarin yaka wannan mashin zai yanka hoton motanka idan ya yanka hoton motanka number plate ka da shi za mu yi aiki sai sa muna haɗin gwiwa da police service da DVLA sannan sa hukumar nan namu wato race security kenan wannan mashini engine room yana police service ne idan muna bukatar komai game da motar yana wurin DVLA ne sai sa kana gamawa wanda ya register motar a cikin sunansa idan an gama komai automatic ne da mashin ya yanka motarka message zai zo maka kan fonka motanka ya samu matsala kuma ya gwada maka abin da ya sa aka yanka hoton motanka offense da motanka ya yi maybe ya yi wrongful overtaking ko kuwa overspeeding duka idan an baka message automatic ya gwada maka offense ka kuma ya gwada maka kudin da aka fainin ka
wato sako nan take zai zo akan wayarka kuma ya gwada ma laifukan da kai har ya sa camera ta dauki hoton motanka
sannan kuma ya gwada maka wannan mota penalty unit wannan laifin da penalty unit ka gane
o tare da za a ci ka ya kama kaza
kaza sai ya baka so ka je ka biya idan ka biya receipt ka automatically ya ka biya tun da akwai code da ya shiga ya pick ke da shi ke da babu matsala idan baka biya ba har bakwai biyu ya kai za a wato laifin ka zai karu wato percentage ya hau kai an bi ka bibiya kamar wata guda idan baka je ka biya fine ba sai court ta doki wannan aiki ya so court ya yanke maka hukunci sai sa instant offense da za ka yi wannan za ka samu message shi kamar yadda dai muka sani yadda kasan turai ke yi idan ka yi wani matsala a ɗan hataki za a kawo maka message iya so ka je ka biya finding ka
to wannan aiki kun riga kun fara ko yanzu za ku yi shi
yanzu a yi shi ana cikin lunch ana ilmantar da mutane game da shi ana ilmantar da mutane game da shi don NTTD su ne wanda mashinin ke hannunsu wato engine server room yana wurin NTTD ne wato Ghana Police Service mu kuma muna ilmantar da mutane game da yadda wannan abin yake sannan muna da kuma program da muke yi na wato za a bude kowai kuduma ce da muke ci wato district assembly take
da shi abin nan karban hukuma
kamar da karban hukuma district assembly za mu bude road safety committees kowai karban hukuma
wato za a bude hukumar road safety a matsayi na gunduma kenan
Sai sa mu bude wannan an tun kammala kobi har ministry local government ta aika wasiƙa ga dukkanin karamar hukumar da muke da su a cikin kasar Bukana kafaki daya wanda yanzu ana nan ana shirye-shirye a bude office gaba daya to bi idan ka duba ayyukan mu mun kasance muna yin shi regional based wato muna cikin jihar ne sai sa wani district za ka ga cewa ba su samu activities mu da yawa sai sa idan mun samu district na mun same su district wise za ka ga babu wani matsala kowane abin da muke son mu yi za mu samu sauki a cikinsa sai sa wannan cikin wannan shekara mun so bai ta domin wancan shekara aka wasa wasiku zuwa ga district da sa yanzu kowane district chief executive aka ba sani a dogon leta ya kai gari ya kai zuwa gari shi an fara wannan shekara muna bude road safety committee a kowane karamar hukuma
to madalla A nan za mu dakatar da wannan shirin har sai sabon mako idan Allah ya kai mu ku ji mu dauke da wani sabon shiri. Yanzu a madadin bakon namu Muhammad Hashim Sidi Madani, babban jami'in hukumar Road Safety ta Ghana da daukacin ma'aikatan sashen Hausa da muryar Amurka, musamman Fiona Wamai da ta daidaita mana sautin shirin. Baba Yakubu Makeri ne daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku. A huta lafiya kuma a dawo lafiya.
Soma da lagaida Baba Yakubu Makeri kafin makarkare shirin ga labarin duniya a takaice.
To a takaicen sojojin Ukraine sun ce suna janyewa daga birnin Addabka dake kudu maso gabashin kasar yayin da Rasha ke ruwan bahamai inda ta kara da cewa matakin bai bayar da wata nasara ga Rasha ba. Sama da mutane 100 ne aka tsare a duk fadin kasar Rasha bayan da suka yi yunkurin aje farni a wurin bikin karrama jogon wato jagoran yan adawa Alexei Navalny a cewar wani rahoto da kamfanin dillancin labarai na Associated Press ya fitar yau Asabar. Karkashin kulawar yan sanda daga baya ma'aikata sun cire furanni na tunawa da jagoran inji kamfanin dillancin labaran. Rundunar sojin Isra'ila ta faɗi yau Asabar cewa dakaranta sun kama sama da mutane 100 da ake zargi da aikata ta'addanci a asibitin Nasser da ke kan Yunis. Rundunar tsaron Isra'ila ta ce an kashe mutane da dama a binciken da ake yi a asibitin. Rundunar ta IDF ta kuma musanta zargin cewa sojinta sun kai hari kan janareton asibitin. Shugabannin kasashen Afirka sun buɗe wani taro na kwanaki biyu a yau Asabar yayin da nahiyar ke koka da juyin mulki da rigingimu da rikicin siyasa da kuma zaman ɗarɗar a yankin. Gabannin taron da za a Addis Ababa babban birnin ƙasar Habasha, shugaban hukumar tarayyar Afirka Musa Faki Muhammad ya yi tsokaci kan tashin hankulan da ke addaba ƙasashe da dama na Afirka da sauran sassan duniya. Mataimakin shugaban Amurka Kamala Harris na halarta taron tsaro a Munich inda take tabbatarwa da kauyen Amurka cewa har yanzu ana iya dogaro da Amurka. Yana da matakar amfani ga al'ummar Amurka, Amurka ta ci gaba da aikin da tana yi na shugabancin duniya, inji ta a ranar Juma'a a Munich.
To masu sauraro, da kuma haka muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci sai kuma an jima da misalin karfe 9:30 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi. Za mu sake dawowa da wani sabon shirin idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin Sarfil Hashim Gumel da ya karanto labarai da kuma Fiona Wamai wadda ta daidaita mana sauti da ba da umarni. Sai kuma injiniyan mu na yanzu Al Santos daga nan birnin Washington DC. Ni Muhammad Hafiz Zuwaballe nake cewa sai mun sake dawowa a shirin mu na daren insha Allah. Assalamu alaikum.